Oji Abani, goza presido. Diji Abdullah kan kida
duniya na bantu
samu kudin ka kawai ka kashe karga bari su kashe maka sanda kake nema ba me taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka in baka ci ba su ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka in ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe
kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba yo Allah wayo Allah na yo Allah wayo Allah na yo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro yo Allah wayo Allah na yo Allah wayo Allah na yo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro
as we dey turn up for the party, each and every day we dey get paid. Money na the stick, they try maintain. Me dey no go just see my coolie, shika. Hustle from Monday to Sunday, shika. Real life shit, I'm a zero. You got no check on me if you no get check for me. Ina so inji da dira, you and a rika koya muye tenzeni. Afani takudina, I no no say Aisha na go diga. I tell her to meet me for we say, but she want it again, she don't
matter. Yo, akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba yo Allah wayo Allah na yo Allah wayo Allah na yo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro
if they keep one I got that too they don't make a hammer too they take one me as hammer too jail and salama too they won't be lost they won't kill us back then give us show them give us peanuts love is blind still won't see love you buy best you still won't heal us
see us as we pull over with his catapultoser. I feel like to come closer because the money they composer.
Wow, when you shake it to Nagan Kenny, catch a cool magneto Saran Kenny. Muna basu woof woof, you wanna walk and switch a magneto na basu Karan Kenny. Fresh
out. Kutuma, bura uba, yo akwai, bura uba, bambalaga ba amma sai jaraba, ang abincin akwai dadi sai na daba. Kutuma, bura uba, yo akwai, bura uba, bambalaga ba amma sai jaraba, ang abincin akwai dadi sai na daba. Yo Allah wayo Allah na, yo Allah wayo Allah na, yo Allah wayo Allah na. Duniya na ban tsoro yo Allah wayo Allah na 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 duniya na ban tsoro
goza presido se se se
Abdul on the beat
dey DJ Abdullah kan kida